Majalisar Ministocin Nijar a taron ta na tsakiyar makon jiya ne ta bada sanarwar sake tsawaita wa'adin dokar ta baci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro wadanda suka hada da baki ɗayan jihar Difa da kuma wani bangaren jihar Tawa da na jihar Teleberi iyaka da kasar Mali da nufin karya lagon 'yan ta'addan da ke ci gaba da kai harin Sale Kanoke da majalisar dokokin kasa mai wakiltar yankin Difa Honorable Bulu Mamadu ya yaba da wannan mataki.
Dole ne gwamnati ta dauko mataki na ita Durjans don ya kawo kwanciyar hankali a cikin jihar Kano. Wannan doka ce ta ba gwamnati ta yi sarari talaka. Ita Durjans an yi shi ba sau daya ba ba sau biyu ba. Amma alhamdulillah kwanciyar hankali a cikin jihar ya ci gaba.
Sai dai wani bakon abinda ake ganin yana kokarin haddasa durƙushewar harkokin tattalin arziki a yankin Difa shine matakin haramta noman tattasai. Lamarin da ke barazanar jefa talakawa cikin halin haula'i.
A Difa tattasai na bayan Allah shi ya rige mu. Yau in babu tattasai na, ai babu jihar Kano. In bai wannan tattasai ba babba illa ne zai kawo. Ni na imani mutanen nan in ba Allah zai sare mu ba sai ni waya kashe su. Abin da yake hannu su ya kare. To ina za su yi? Kuma in ba su yi aikin nan ba duk da halin da muke ciki shekara uku ne. Ai mutane suna tattasai. In akwai wani dokan da aka doka sai a ce musu gashi wannan abun kar ku yi. Tun da wuri ku nemo wurin ku aikin tattasai ba rana da ba za shi ba sai kai waki wajen wata biyu tun da wuri kan ku gi yazo a ce a'a wannan wuri an hana ku aiki ku tai ku nemo wani wuri shugaban kasa isu sai ya cancanta wannan abun ya gane shi in ba haka ba Difa zai shiga cikin wani matsala.
Tun bayan kafuwar rundunar kasashen tafkin Chadi gwamnatocin kasashen da ke cikin wannan haɗin gwiwa ke ikirarin samun nasara akan kungiyar Boko Haram. To amma waɗanda suka san yanayi da tsarin zamantakewar al'ummomin yankin Difa da na Borno na cewa
yau ai ba mutanen Difa kadai bane ina mutanen local government ke abudan da ana ce mishi malafatirin suna Niger ina mutanen na Mabar ana ce da masakin suna Niger wayannan mu muka ba su gona ke mu muka su wuri zama mana tare kenan matsalan na mu duka ya shafa. Yau gwamnatin Borno ta kai kuka dan mu samu asarin iyaka mu. Yau iyakan mu an share shi ina gani kwanciyar hankalin mutane.
Sule Muni Barma mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin kuma amin. Amin amin kuma amin ya Allah.